This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabari da sauran abokan aiki muke muku barka da sallah. A cikin wannan shiri za ku ji hirar da muka yi da sarkin Bauchi mai martaba Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu a can ƙasa mai tsarki, sai kuma tsaraba daga ziyarar da Papa Roma ya kai fadar White House a jiya da safe. Kada a mance kuma akwai rigakafi tambar lafiya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da sallamar ga cikakkun labarai. Babban shehin malamai na kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar ISIS da ke neman maida musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn al-Sheikh ya ce ƙungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce ire-iren ƙungiyar sun yi wa addinin Islama mummunar fahimta. In ji malamin a hudubarsa ta shekara ga musulmai sama da miliyan 2 da suka taru domin hawan arfa a jiya Laraba. Tawagar mahajjatan na tafiya hawan arfa wajen da Annabi Muhammadu amincin Allah su tabbata a gare shi hudubarsa ta ƙarshe kimanin shekaru 1400 da suka wuce, inda ya umarci musulmin duniya da su haɗa kansu cikin adalci da daidaito. Mahajjatan sukan kwana suna ibada a Mina kafin su ƙarasa hawan arfa. Aikin hajin dai yana ɗaukar kwanaki 5 na ɗawafi a masallacin Ka'aba, inda musulmin duniya ke fuskanta daga ko'ina suke yin sallolinsu guda 5 a rana.
Jiya Laraba ne kuma Papa Roma Francis ya hudubarsa ta farko a nan Amurka cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kaɗa ƙararrawar coci-coci haɗe da baitukan bauta mai daraja ta farko a nan Amurka. Dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babban cocin ƙasa ta Basilika. Papa Roman ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko a inda ake kira California a yanzu, wanda masu bisharar safinawa suka fara, mai cike da sarƙaƙiya a ƙarni na 18 ƙarƙashin jagorancin Junipero Serra. Cikin halin da tako, Papa Roma ya watsi da zargin da ake wa Serra na musgunawa, inda ya ce ya ma kare martabar mutanen ƙasar ne, sa'annan shi misali ne na gari don samun ci gaba. Imamin Kristan ya yi nasiha game da kwaɗayin abin duniya tare da kawo batun yanayi da kuma tausayin masu yiwuwar faɗa cikin wata barazanar rayuwa. Ya ƙarƙare da kira ga mabiya da su zama masu neman rayuwa mai ma'ana ba ta tunƙaho ba domin samun kwanciyar hankali.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah el-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda 100 a jiya Laraba, ciki har da 'yan jaridar nan guda 2 ma'aikatan gidan talbijin na Al Jazeera da ake zargi da yaɗa labarun ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan jaridun kuma ɗan asalin ƙasar Masar, Bahar Muhammad, ya ce gaba ɗaya mafarkin ya ƙare, yanzu za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwarmu. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar ƙasar Canada, Muhammad Fahmi, ya ce yana farin ciki sannan zai ci gaba da fafutukar 'yancin 'yan jarida a ƙasar ta Masar da an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3 ne a gidan yari. Bisa zargin labarun ƙarya na goyon bayan gwamnatin Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba Muhammad Morsi da sojoji suka hambara a shekara ta 2013. Cikin waɗanda afuwar ta shafa har da fitattun masu fafutukar kare 'yancin bil'adamar nan Yara Salam da kuma Sana Saif. Afuwar ta zo a jajibirin sallar layya da yawancin shugabannin Misira kan yafi wa fursunoni bisa dalilan rashin lafiya ko kuma abin da ya kama da haka. Sannan kwana ɗaya ya rage na halartar taron babban taron da za a yi na Majalisar Ɗinkin Duniya da shi shugaba El-Sisi zai je a birnin New York da ke nan Amurka.
Shugaban gwamnatin wucin gadi ta ƙasar Burkina Faso, Michael Kafanda, da Prime Minister ƙasar Yakuba Isaac Zida jiya Laraba suka sake koma kan karagar mulki. Mako daya bayan da shugaban gadin fada shugaban kasa Gilbert Diendere da mukarrabansa suka aiwatar da juyin mulki suka kuma tsare shugabannin da wani da waɗansu ministocin. An yi bikin maida mulkin ne gare su a hukunci a Wagadugu babban birnin kasar sai dai shugaban yan tawagar juyin mulkin bai halarci wajen taron ba. A jiya Laraba dai sojoji suka hambar da wato komammiyar ajiyar Laraba dai sojojin da suka hambar da komammiyar gwamnatin sun yarda da cewa za su koma barikin su bayan cimma matsaya a taron gaggawa da shugabannin Senegal da Togo da Benin da kuma Najeriya suka yi a birnin Wagadugu domin shiga tsakani. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi kicibis da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu a Makka, inda sarkin ya mishi bayanin cewa
wannan karo kusan sai ce bitoci da aka yi alhazai da irin abubuwan da aka gwagwada an yi amfani da shi, kaga wannan babban nasara ne, kuma musamman duk alhaji ya gwagwada masa abin da zai kawo shi wannan waje. Dole ne ka zamo dokoki a kiyaye dokokin wannan kasa, kuma a ji tsoron Allah kuma mu san cewa abin da ya kawo mu shi damu tsaya kai. Kuma da fata alhazanmu Allah ya sa wannan abubuwa shaida da aka mana muka fashi Allah ya bar mu a kai har ya gashin wannan al'amari.
Wani shawari za ka ba wa su alhazan musamman ma wajen dagewa wajen yi wa Najeriya addu'a a samu dawowar zaman lafiya kamar na dace?
Alhamdulillah alhazan mukan gaya mu cewa ba mu da wani ƙasa da wuce Najeriya, kuma gaskiya Najeriya babu abin da take so irin addu'a, musamman wannan canji da Allah ya sa a kawo na canjin gwamnati ba abin da suke bukata irin a yi addu'a, kuma mu haƙura mu jira sarautar Allah. Kar mu zama masu ujila, kar mu zama masu gaggawa, mu yi addu'a Ubangiji Allah ba a sa shi dole, mu roƙe shi ya ba mu zaman lafiya. Kuma ga dukkan alamu kowa san yadda da Najeriya abubuwa yake yanzu halin da ake ciki, zai mu ƙara godiya, ana da samun zaman lafiya, ana da samun ci gaba, kuma Ubangiji Allah ƙara aminta da mu. Alhazai muka yi kira a gare su kula addu'a, mai ta addu'a ma ƙasarmu, ma mu kanmu, ma ƴan ƙwanmu da muka bar su a gida. Muna san lafiya Ubangiji ya ba su lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya ƙara ci gaba da ƙara sukuni da amincin ƙasar Najeriya baki ɗaya.
An lura cewa kakan zauna tare da alhazai daga farko har ƙarshe saboda tabbatar da cewa sun yi wannan aiki cikin nasara. Wani abu yake ba ka ƙarin gwiwar yin wannan aiki bayan nauyi na shugabanci da yake kanka?
Shi amana ɗaya yake, kuma har ga Allah abinda shi gwamna ya faɗa ya ce shi ne kai jagoranci ma alhazanmu na jihar Bauchi. To kasancewa haka na ga in zo a yi aiki in koma gida in bar alhajin Bauchi, to duk abin da zan faɗa kusan sai ga kaman zan faɗi son raina ne, kuma duk abin da zan faɗa ba na gani ba ne, tunda ina can ɗin sai dai in waya a an yi kaza an yi kaza, amma ina nan ɗin to ko gwamna bai tambaye ni ba Allah zai tambaye ni, kuma na gani, kuma abin da na gani shi zan ba da tabbaci a kai, babban dalili na kenan. Kuma yana daɗa kwantar mu da hankali ga alhazanmu suna cikin walwala, don har ga Allah ba na son bar su, don da muka taho tare mu koma tare shine kwanci hankali na, kaji babban dalili na kenan.
Allah ya sa mu dace. Papa Roma Francis yana ci gaba da ziyara a nan Amurka, kuma a jiya ne ya kai ziyara fadar White House. Ga sauran tsarabar da Ladan Ibrahim Ayowa ya bar mana dangane da ziyarar da Papa Roma Francis ya kai fadar shugaban Amurka.
Ɗan ruwan Amurkawa ne daga sassan ƙasar daban-daban suka yi dafifi domin yi wa shugaban mabiya ɗariƙa Katolika marhabin a ziyarar da ya kawo a nan Amurka. Kuma fadar White House ne wuri na farko da ya fara yada zango, da yake wa baƙon nasa marhabin shugaba Obama ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa baƙo mai ɗauke da abubuwa da yawa, musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe. Ya ce Papa Roma mutum ne mai nuna ƙauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na Allah. Shugaba Obama ya bayyana Fafaroma a matsayin jangwarzo wanda ya rade yana taka rawa wajen ganin kasashen da ke fada tsakaninsu sun sasanta domin rungumar zaman lafiya da kuma shugaba Obama ya tabo batun dangantaka Amurka da Cuba sai ya ce ba shakka Fafaroma Francis ya taka rawa gani wajen ganin Amurka da kasar ta Cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakaninsu ga dai abin da shugaba Obama ke cewa game da wannan batu
which holds out the promise of better relations between our countries greater cooperation across our hemisphere and a better life for the Cuban people
Mai girma Fafaroma muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen kasar Cuba inda ka dage sai da kaga mun sake kulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasar sai dai shugaba Obama bai kammala jawabinsa ba sai da ya tabo irin yadda Fafaroma ke taiwon fadakar da mutane yancin barin kowa ya addininsa anan ma ga abin da shugaba Obama yake cewa
Here in the United States we cherish religious liberty
Mu a nan Amurka muna mutunta yancin addini domin ba ruwan wani da addininka kowa na da yancin yin duk irin addinin da ya zaba musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi shi ko Anas jawabin Fafaroma Francis ya ce a matsayin sa na bako a wannan kasar yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu rike da harkokin demokradiyyar kasar irin nasu sha'awarin da zai bunƙasa rayuwar jama'a gaba daya ha kuma Fafaroma ya ce zai kai ziyara a Philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen da suka shiga cikin halin damuwa da kuma ya tabo batun rawar da yan dariƙan katolika ke taka wajen ciyar da Amurka gaba sai Fafaroma Francis ya ce
Catholics are committed to building a society which is truly tolerant and inclusive to safeguarding the rights of individuals and communities
mabiya dariƙa katolika da kenan Amurka har kullun fata da kokarin su shine ganin an samu da al'umma mai juriya da sanin ya kamata musamman akan abin da ya shafi yancin gudanar da addini to da yake Fafaroma kuma ya tabo batun dumaman renayi yace akwai bukatar mutane kowa ya bada nasa gudunmuwar domin kawo sauki ko kuma karshen wannan matsalar na tambaye Reverend Father Vincent Peterson da yazo daga Ohio ko menene ra'ayinsa game da wannan kalami na Fafaroma shine sai yace da ni
the climate is changing and it's because of our extreme use of fossil fuels and it's because of the our greed and wanting more and more and we must change
mashaka batun da Fafaroma ya faɗa game da canjin yanayi gaskiya ne kuma mutane muke kawo shi saboda yawan amfanin da muke yi wajen sarrafa abubuwa idan kuma ba mu sara muna duban bakin gatare to akwai matsala don haka batun da Fafaroma ya cewa mu mutane mu ne matsalar canjin yanayin wannan gaskiya ne sai kuma an canza ne yanayi zai canza
hayya 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 Hayya, hayya, hayya.
Yara ko kun shirye ne ku rantse mun.
Ba za mu ja da baya ba, sam sam ba za mu ja da baya ba.
So kafin ku ji rigakafi tambarin lafiya a shakata da wannan waka tukunna.
Sufrir en el que vivimos, me llamo el Señor.
Shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America.
Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Ana ci gaba da hada karfi da karfe a wajen yaki da cutar shan inna a jihar Bauchi, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
A ƙoƙarinsu na ganin bayan cutar shan inna, gwamnatin jihar Bauchi da sauran ƙungiyoyin da suke tallafawa ya sa suka yi zama don neman bakin zare da za a kawo ƙarshen ita wannan cutar shan inna da yake jawabi cikin harshen Turanci. Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya ba da tabbacin goyon baya wa ƙungiyoyi da godiya dangane da neman ɗorewa don ci gaba da ayyukan a jihar Bauchi.
Also go to all local and international partners supporting immunization in the state. For EBO, State Primary Health Care Development Agency and the National Primary Health Care Development Agency, LGA teams, traditional and religious leaders, and Bauchi State communities, we appreciate your good work and support. More greetings to your elbows. Let me reiterate the irrevocable commitment of my administration to the development of the healthcare services at all levels. From our inauguration to date, the state government has given maximum support for the conduct of 2 rounds of polio immunization campaigns, maternal, neonatal, and child health week, and response to diarrheal disease outbreak in subcommunities. We have revitalized the midwives internship program of MSS stroke Shuabi through payment of all their outstanding allowances.
Gwamnan jihar Bauchi kenan, Muhammad Abdullahi Abubakar, Dr. Masir Dada, shine shugaba mai kula da ɗakin tara bayanai kan rigakafin cutar shan inna.
Dama ce wanda waɗanda suke tallafa a wannan yarjejeniya za su zauna tsakaninsu, wato shi Mr. Bill Gates na Bill and Melinda Gates Foundation da Alhaji Aliko Dangote wanda shi ne shugaban Dangote Foundation da kuma Country Mission Director na USAID wanda take Abuja da kuma His Excellency Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan Bauchi. So dama ce na awa ɗaya da rabi sun zauna sun tattauna an duba al'amura suke tafiya yadda akwai ci gaba aka yaba yadda akwai matsala kuma aka bada shawara yadda za a inganta shi nan gaba. So muna kyautato nan da ƙarshen shekara a December za a sake wannan meeting din. Dube ne yadda akwai matsala a ga yadda za a gyara. So cikin ikon Allah an samu an yi wannan taro lafiya.
Dr. Mansur Dada kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuwa zan bar ku ne tare da Ado Magaji da wata fadakarwa da yi wa iyaye game da rigakafin cututtukan nan da suke hallaka kananan yara.
Cututtukan da suke kashe yara kana ga layin su rigakafin su a kyauta ne sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati dai amma
cututtukan da suke kashe yara
ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin
ke wadarayawa Allahu kai kai cuta kai ke maganin ta warkewa cututtukan da suke kashe yara kankana zan dubawa sake ban ilimi sosai
cututtukan da suke kashe yara kankana ga layin su rigakafin su a kyauta ne kai ne ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati dai amma
farko da tarin fuka ciwo ne wanda ke tozartarwa
rigakafin cutar yara
sannan yana yin kisa jama'a kowa ya lura ya gane suna kira sun kau sun kau
cutar yara
yana kashewa to jama'a kowa ya lura ya gane su
cututtukan da suke kashe yara kankana ga layin su rigakafin su a kyauta ne kai ne ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati dai amma
sannan da baban dauro kyanda wanda ke salwantarwa she maka dai baraka da kokawa
cutar yara
ne akwai polio shin in wanda san bai warkewa
cutar yara
shi polian na riga kafin nan na shi shine wayewa
cutar da suke kashe yara kankana ga layin su riga kafin su a kyauta ne kai ne ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na
sosai
cutar yara
idan ya kama mata sai ka tausaya sosai sosai
cutar yara
sannan da ciwonanta to shi ma akwai matsala sosai
cutar yara
idan ya kama danka to wallahi sai ya ma kwanta
cutar da suke kashe yara kankana ga layin su
masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridun kasar Ghana ba. To amma ga irin ra'ayin da kuka bari akan faifai.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Isa Haka Abubakar wanda yake yan Kaduna Nigeria. ina ainihin mika gaisuwa ta da jajira da bakin ciki irin abinda Fulani suka yi wa mutanen da suke Niger a cikin garin Alawa. Ina bakin ciki, kuma ina mutuwa wanda suka sake, ina mutu tazi amana mutu Allah ya gafarta mu. Allah ya gafarta musu kuma gwamnati na kira ga gwamnati ta ɗauki mataki a kan irin wannan al'amari. Ya za a yi a zo a samu mutane cikin garinsu waɗanda ba masu faɗa ba. Farawa ne ba ruwansu da faɗa. Kuna ne su zo same su su yanyanka manya-manyan gara. Wannan ba layi har yau. Saboda haka gwamnati ta ɗauki mataki kuma a binciko a ga wasu waye suka wannan aiki-aiki. Rana isa ga Abubakar wanda yake nan Kaduna Najeriya.
Assalamu alaikum wurin Amurka. Assalamu alaikum wurin Amurka. Sunana Alhaji Sama'ila Mayyaki daga Lagos jihar Ifon Najeriya. Ina kira da jama'an Musulmi. Allah ya sa mu gama wannan aikin sallah lafiya kuma ina kira ga jama'an Musulmi don Allah mu yi takasanta wajen taron jama'a mu kula da abubuwan da suke faruwa. Saboda ba ta gari da suke shiga mutane suna harka mutane. Don Allah idan muna zuwa wajen wajajen iri da wajajen taron mutane mu yi takasantan mu kula da abubuwan da ke faruwa. Allah ya kare mu kuma ya kai mu dabari lafiya. Na gode. Sama'ila Mayyaki daga Lagos jihar Ikon Najeriya.
Assalamu alaikum BOA sunana Durma Asfalla ne daga nan Maiduguri. Ina mun barka da
To Usman Kabara zai karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama.
Babban shehin malamin kasar Saudi ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da kalubalantar mummunar fahimta ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na kungiyar ISIS da suke neman maida musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn Al-Sheikh ya ce kungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce irin kungiyar sun yi musulunci mummunar fahimta. Papa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kada kararrawar coci aka kuma hada da baituka masu daraja a nan Amurka. Dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babbar cocin ƙasa ta Basilica. Papa Roma ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko inda ake kira California a yanzu, wanda masu bisharar Spaniyawa suka fara. Mai bincike da sarƙaƙiya a ƙarni na 18 ƙarƙashin jagorancin Junipero Serra. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda 100 a jiya Laraba, ciki har da 'yan jaridar nan guda biyu ma'aikatan gidan talbijin na Al Jazeera da ake zargi da yaɗa labarin ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan jaridar kuma ɗan asalin ƙasar Masar, Bahar Muhammad, ya ce gaba ɗaya mafarkin ya ƙare, sannan kuma za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwa kamar kowa. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar ɗan ƙasar Canada, Muhammad Fahmi, ya ce ya yi farin ciki amma zai ci gaba da fafutuka ta 'yancin 'yan jarida a Masar.
Masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Lokacin za mu gabatar muku da gaisuwar sallah kashi na biyu daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Kafin mu sallama ga gaisuwar sallah zuwa ga Dr. Muhammad Indimi, a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatan alheri, Allah ya maimaita mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.